Shaitan.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Karatunmu na karatul shida. Zamu tashi darasi na sha shida. Sa'atul Ha'id watan agogon bango wal mizwala da kuma mizwala. Ita ne wannan agogon wanda take tsaye cik wanda ita da rana take aiki. Wanda duk agogon duniya da wannan suke akai saitinta. Yanzu idan misali aka ce shekara ta kawo karki za a shiga shekara ta gaba to duk inda 12 dare ya kai to an fita wannan shekaran sai kuma wata shekara akwai agogo guda daya akwai agogo a Paris da England da Germany so irin waɗannan manya-manya agogon duk inda ka bullo ko ta ko ina ka bullo a kasan zaka hango su Saudiya ma kai ko ko jirgin sama kake tafiya kana kallon abin da na kasa zaka hango shi shine mai zuwala da shine ake saitin duk waɗannan kananan agogon mu namu na duk eh sai
aka sanar ki da
eh shine babban ne
GMT
ya GMT abin nan ne akwai eh bayan GMT akwai ma wasu wannan to Allah dai ya samu dace an dai gane shi ko burjun shine hanya tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira qimma shine kololuwan abu mizwala shine wannan sa'a din da take tsaye ban san ko ni sunan suke kiranta da Hausa ba yattakilu yana dogaro tastadiina kina samun dama mu'tamidatun mu'tamada abin jingina shine mu'tamada kana fi hadiqati darin ya zanto a cikin lambun wani gida kabira babba mizwalatun akwai mizwala agogo tubayyinul waqta wanda ke bayyana da lokaci amma ita ba ta aiki ba sai da yini da dar ba ta aiki cik sekin sa kuma idan safe na rana na bullowa za ta ci gaba da aiki akan lokaci za ta ci gaba ta kuskure eh kace a tsaye take cik amma idan safe yayi sai ta ci gaba da aiki kuma tana juya bari mu zamu gani wa kana min dhiminil bina'i burjul alin sannan kuma cikin ginin ya zanto a cikin ginin burjin akwai wata hanya alin wanda ta yi sama fiqin mutun wajen kololuwa wa kana min dhimnil bina'i burjul alin daga cikin ginin akwai wani gini wanda ya sama fiqin mutihi a kololuwan saman sa sa'atun kabiruta akwai wata agogo babba ita ce mizwala din tutillu alal hadika wacce take bullowa ta saman lambun wa fi yawmin kathil gami a cikin wani yini mai yawan giragizai qalatis sa'atu sai agogo ta ce ma wannan lil mizwala ta ce ma mizwala din nan kaifa tardaina an taqifi bokifaki kai banda ke ma dai ke ne dai da Allah ta ya za a yi kitsaya a gurin da ke tsaye haza a wannan gurin mun gaine amalin ba tare da wani aiki ba wai agogo wannan ordinary agogo ke ce ma wannan mizwala din bacin da ka mizwala ne ake fasakin agogo duka wani agogo innaki laman yattakiluna ala man siwahum kai gaskiya ke ba kina daga cikin wanda suke dogarantuwa akan wasun su fala tastati'ina an tu'addiya amalaki dan haka ba za ki iya kokari ki ba da aikin ki ba tunda kina dogaro ne akan wani wa tubayyin alwaqta kuma ba zaki iya bayyana da lokaci ba yanda ya dace ba illa idha adaat alayki shamsu sai in rana ba ka iya bayyana da lokaci sai dai irin rana ta haskaka ki kun ji ko kenan da daddar bata mini bata aiki amma kin gani fa inni a'malu laylan wa naharan ni na aiki ne dare da yini saifin wushita a lokacin sanyi da zafi mu'tamidatan ala nafsi kuma ni ina jingina ne a kaina ga kaina nake jingina bana jiran wani yazo ya saita ni ni in na tashi da safe nakan ci gaba da aiki na ne akan lokaci fa ubayyin lin nas auqata amalihim sai in ci gaba da bayyana man da mutane lokutan ayyukan su warahatikum da lokutan hutun su akalihim da lokacin cin abincin su salatin da lokacin sallar su wanawmin da lokacin baccin su isma'i saurare ni ma ki ji dahir ha ana addu gane ina bugawa wahidatan isnatain thalathan arba'an tik 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 tak amma anti ke kofa fala yastafidu minki ahadun ba wani wanda ke amfanin tuwa dake illa idza ataliya raki sai dai ko in yazo ganinki watan saboda yawan aiki da waɗannan kanana agogo nagari ba ci ka kallanta ba sai in lokacin da ake sa a tabbatar da lokacin daidai ne to sai a kallita sai a daidaita don wannan mizola bata kuskure na lokaci ne gaskiya yana da wahalan gaske din ranan gore ta da wannan mizola din ta jinkiri ko ta mi ko ta kuskure to sauran agogo ba za su shiga cikin matsala bata aiki da dare yi
kuma da
rana na yi kuma za ta ci gaba da aiki
kuma daidai lokacin
dot dot lalle ai wate
na'am
jamil jiddan
suka ce mana ko wani ba ta ne da ake sa mana iya lalace
to haka ita ma wancan haka ita ma wancan ai ba wai kawai haka nan ne aka bar ta ba akwai abin da aka sa mata na'urar da yake zai ci gaba ba matsala kaman waya ma very good very good ana kashe waya wayan ka ta fana ba caji amma kana caji kuma kunnata kuma ka ga lokacin time din ya dawo daidai summa zaharat ash-shamsu sannan sai ga rana ta bayyana min wara'is sahabi ta bayan wani girgije fatabayyana anna fi sa'ati ta'akuran sai gashi akwai dan latti a jikin agogon ma da take alfahari qadruhu nisfu sa'a daidai gurgudan rabin awa kenan wa inda zalika tabassamatil mizwalatu hakan na bayyanuwa sai mizwala da ake mata izgilanci sai ta murmushi mustahzi'a bi khata'i jaritiha tana mai izgilancin kuskure da makwacinta ta yi agogo al'ana kad zahara al-haqu to ai yanzu kin ga shi gaskiya ta bayyana anti ta'alimiyya ta'amalina ke kina yin aikin fatukutini kuma sai kin ga yin kuskure watuki ina fil khata'i kina fada cikin kina tura wanda man yattakilu alayki wanda yake dogaro akan ki kina tura shi cikin kuskure fala ya'tihim miki illa darar ba wani abin da ke zuwa daga gare ki su cutarwa fa qalat sa'ad sai sa'a agogo tace laysa al'aibu an ya'mala al-mar'u wa yukhti to ai ba aibi bane mutun ya aiki kuma kuskure walakin al'aiba sai dai aiban an yattakila ala ghairihi fi amalihi mutun wajen aikin sa ya dogaro akan waninsa al-isfanju darasi na 17 al-isfanju wani halitta ne kaman soso nam karin magana ne walakin al'aiba an yattakila laysa al'aiba an ya'mala al-mar'u wa yukhti'a ba aibi bane da turanci ma akwai shi subhanallah wannan kaman karin magana ne laysa al'aiba an ya'mala al-mar'u wa yukhti'a walakin al'aiba an yattakila ala ghairihi don Allah tana tar akwai turancin kwa don Allah tana tar da mu zan ga muku taqa shine ya yaso abu al-isfanj wani abu ne kaman soso sai dai kuma shi fa ana samun shi ne a cikin teku taka shine ya soyayya ko ya so wani abu amma zurfi umku jami'in umku baharin ko algawasun masu nitso cikin teku su ciro wani abu madin zartace anak jami'in mene unukun wuya almadatu shine substance wani sinadari kana Isma'ilu waladin zakiyan, Isma'il ya zanto yaro ne mai kokari. Idza absara shay'an, idan yaga wani abu, aksara min su'ali anhu sai ya wuce tambaya kan shi, hatta ya arifa haqiqatahu, har sai ya san haqiqanin me yake. Fa bainama huwa yunazzibu kalamahu, yana cikin tsaftace alƙalamin sa maratan wani lokaci, bigita atin min al-isfan, da wani yankin isfanji, zaga ana dan soso ne wanda ake goge wani abu da shi haka. Wa huwa yaktubu fil manzil, alhanin yana rubutu ne a gida. Taqa ka adati, sai buƙatu kaman yanda yake al'adar sa, ilal bahthi, bincike. Fa sa'ala abahu, sai tambaye baban shi, an muhalli wujudihi, inda ake samun isfanji, wa tariqa sunihi, da kuma inda ake sana'anta shi. Fa dhahika abuhu, baban shi sai fashi dariya, wa qala, sai ce masa, laysa fi qudratil insani an yasna' al isfanji, ba shi cikin ikon dan adam ya sana'anta ko ya samar da wannan isfanji din, ya Isma'il, ya kai Isma'il. Fa huwa min sunillahi faqad, wannan halittan Allah ne kawai. Li'annahu haywanin, saboda shi isfanji din nan dabba ne. Yayishi fi amakil bihar, yana rayuwa ne a cikin zurfin teku. Idan ukhrija, duk lokacin da aka fitar da shi min ha daga tekun, mata sai ya mutu, wa tagayyarat haluhu, sai halin sai cancanta. Fa dahisha Isma'ilu burhashan, sai Isma'ilu sai dan yi takaici haka na dan lokaci kadan, ka annahu ghairu musaddiqin, kaman bai yadda ba. Thumma sa'ala, sai ya ce, yayi tambaya kuma, wa kaifa yura abi, wa kaifa yura ya abi, to ya ake ganin shi ya baba. Wa hal yusadu, farautin sa ake shi ma kama yusadu samu, kuma yanda ake farautin kifi. Fa ajabahu abu, sai baban shi tambaye, ya amsa masa, innal isfanj yanmu, shi isfanj yana girma ne, kan nabati, kaman tsiro, thabitan fi mawdhihi, yana tabbaci a gurin sa. Walidhalika yaghtasil gawasun, dan haka ne masu nutso suke yin nutso, fi talabihi, wajen neman shi, a cikin ila maqil bihar, a cikin zurfin tekuna. Akthara min 50 zira'an, fiye da zira'i 50. Wa yaqta'unahu, kuma suka rinka yanko shi ne, min as-sukhuri, daga duwatsu, allati yanmu alaiha, wanda yake tsayuwa a kansu, bisikinin, da wukaki, da wuka madin, zartacciya, wajen kaifi. Wa bisur'atin azima, da kuma wani sauri mai girma. Wa yad'unahu fi aqyasin, sai su sashi a cikin buhuna, jam'in kis, buhu, mu'allaqa fi anaqin, wanda suka rataye ta a kafadin su. Thumma yas'aduna fi min al-ma'i, sannan sai su hawo da kan ruwan nan. Wa yaj'alunahu kaumatan, sai su tara shi tsibi a al-ramd, da kan rayi. Wa yafrukunahu, sai su rinka guggoge shi, bi arjilihim, da kafafuwan su. Za a sa a tattaka shi, a tattaka shi, a tattaka shi, to sai ruwan da ke jikin shi ya ta mamatsewa, ya ta mamatsewa, ta mamatsewa, hatta ya khalusa, har sai ya tsamantu, min al-maddatil haywaniyya, daga wani sinadari inna na dabba, allati alaihi, wanda take tare da shi. Wa ba'da dhalika yudha'u fil ma'i al-ghari, da kana sai a sa shi a cikin ruwa mai zafi zamanan wannan lokaci, hatta tazulu ra'ihatul haywaniyya, har sai warin shi na dabba ya rabu da shi. To daga nan kuma, in aka fito da shi bushi, sai a ci gaba da goge-goge da shi, ko wanki, kamar yadda dai muke amfani da soso haka. So sai mu dakata nan, ko insha Allah ta'ala muka, Allah ya kai mu, sai mu tashi, la tasna il ma'rufa ila ghairi ahlihi, sai mu je dan dara ne insha Allah. Na'am.